And it is the same Justice Abang who had earlier in a suit ruled that it is only the Talimodu Sheriff.
Mr. Tochukwu a wata zanga-zangar da magoya bayan bangaren makarfi suka yi a babbar kotun tarayyar Najeriya da nuna adawa su ga shari'un da Justice Abang kan yanke da ba sa yi wa bangaren dadi. Hukuncin da kotun daukaka kara ta yanke na tabbatar wa dan takarar makarfi takarar wato Etio Jegede a zaben gwamnatin Ondo ranar Asabar 26 ga watan nan ya sanya su yaba bangaren shari'ar Najeriya da cewa ai yana adalci musamman ma don kawar da dan takarar bangaren Madu Sharif wato Jimo Ibrahim. Ga shugaban committee amintattun PDP Senator Walid Jibrin.
Kaga kenan zargin da ake ma masu shari'a na cewa sun lalace to ba su lalace ba Madu Sharif yana so ya zama mana alakakai sun gyara mana shi su masu shari'a su suka gyara mana shi ya ce ba wanda ya isa to ga wanda suka isa sun yi daidai wannan shari'a yayi daidai ya bi ka'ida mutanen mu suna munna ba kadan ba da wannan shari'a da aka yi
wannan ya nuna za ku shiga wannan zabi ranar Asabar dinnan da dan takarar da kuke marawa baya shi Jegede kenan ya kuke ganin karfin ku a jihar Ondo
alamomi sun nuna bisa ga farin ciki wanda aka yi yau a Ondo a Hakure na cewa dan takarar mu ko a kara mana lokaci ko kada a kara mana lokaci Jegede zai ci zabe PDP za ta ci zabe amma saboda waɗansu ka'idodi na cika ka'idodin zabe za a hana campaign 12 dare to yaushe wannan ya cika form nashi ya cika ka'idodin da su INEC suke so a cikin wannan dan lokacin da zai sa a yi zabe saboda haka mu da zamu fi so a ƙara mana lokaci
na tuntubi bangaren Madu Sharif don jin matakin da za su dauka inda kakakin bangaren Inuwa Bala ya ce min sai sun nazarci hukuncin tukuna hukumar zabe dai ta ce duk hukuncin da kotu ta yanke da shi za ta yi amfani Jimo Ibrahim na da zabin garzayawa kotun koli don hukuncin karshe in za a tuna an samu irin wannan takaddamar dan takarar zaben gwamnatin Ido inda dan takarar makarfi wato Pastor Eze Iyamu ya yi takarar da ture na Madu Sharif Mr. Eken Wen a zaben da APC ta lashe shi da dan takarar ta Gordon Obeseki duk da adawar da uban APC Tinubu ke yi wa dan takarar jam'iyyar Ondo Ikere Delu bai hana shugaba Buhari shiga birnin Akure ya daga hannun dan takarar ba Nasiru da Maili Kai muryar Amurka daga Abuja Nigeria